Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Wai shin wane dalili ne yasa a wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashe na yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar kasa sabanin wasu kasashen mu na Afirka kamar Najeriya, Niger, Kamaru da Chad da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar? Su da suke fuskantar wannan matsalar, me ke janyo musu ita? Mu kuma da bamu fuskantar ta, menene ya sanya hakan? Kuma wani mataki ya dace mu dauka don gudun fadawa matsalar? Masu tambaya, Sanusi Madattai da Magara da Isuhu Makeri Madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na saurare, ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiryar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Profesor Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
girgiza kasa dai abu ne wanda yana faruwa a sassan duniya gabaki da kota ina, yana iya faruwa kuma yana iya ya faru a doron kasa, kuma yana iya faruwa a cikin ruwa musamman manyan tekuna na duniya. So ka gani abu ne wanda yana iya faruwa ko ina. Abinda yake haddasa girgizar kasa, wato girgizar kasa kaman taguwa ne wanda ake samu a kasa, wanda idan hakan ya faru yana iya ya kawo matsaloli iri-iri a bayan kasa, musamman idan ta faru a bayan kasa ne. In kuma ta faru a ruwa yana iya ya faru ya kare a cikin ruwa ma ba tare da an san ta faru ba ma. Amma mafi yawa wanda aka fi gane da wanda kuma ya fi barnatawa shi ne wanda yake faruwa a doron kasa. Abin da yake haddasa girgizar kasa zan iya ce abu guda biyu ne. Na farko akwai abin da ilimin kimiyya yake cewa natural happenings or natural occurrence, wanda haka dai ikon Allah ne dai kawai sai ya sa shi ya faru. Kuma Allah yana yin shi ne saboda yana da wani niyya na kikiro waɗansu me za a faɗa mountains, kaman me a Hausa kenan, kaman mountains. So in yana da bukata waɗansu sabbin mountains su kasance a bayan kasa, yakan iya ya sa wancan ta dalilin sai ka gani sabbin abin nan daga kasa, daga can tsakiyar kasa sai ta kullo bayan kasa, wanda yake fitowa kaman zafi, wuta, anda ake ce masa magma. Idan ya samu ya fito daga karkashin kasa ta wancan bangare tago na girgizan kasan, so sai ka gani an samu wani sabon mountain building process din kenan. So idan ya faru Allah ya faru ne naturally saboda Allah yana da wani manufa da yake so ya fito da wayansu sabbin abin na mountains a bayan kasa. Sannan bayan hakan kuma zan zo kan yanda yake faruwa daya da bayan daya. Sannan na biyun shi kuma wanda mukan ce yana iya faruwa ba tare da haka Allah ya shirya ba, za a iya ce man made artificial. Shi kuma artificial din yana faruwa ne kaman abinda turanci na faɗa overboarding, kaman nauyi a bayan kasa. Nauyin kuma dan adam ne yake haddasa shi, ya Allah a wurin yawan abubuwan hawa akan kasa yana iya kawo girgizan kasa, ko kuwa yawan gina-gina, irin manyan gina-gina, bene akan bene, bene akan bene a cinkoso a wuri ɗaya. Idan hakan ya faru to yana iya kasance girgizan kasa ya faru. To ka gani yanzu tana da bangare biyu, akwai wanda natural, akwai wanda kuma ya kasance sanadiyan ayyukan yan adam a bayan kasa. To za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya, mu duk mai sauraro ya gane mai kyau. Yanayin yanda natural, wanda yin Allah ne yake faruwa ɗin, shi ne ainihin duniyar kasanmu ɗin nan tana motsi, tana tafiya. Tana tafiya, sannan tafiyan da take ɗin nan ainihin kain da kake a waje a doron kasan ba za ka gane da wannan tafiyan ba, saboda tafiyan ne yana faruwa a tsakiyar kasa. Kasa, duniyar kasan da muke a waje a saman shi ɗin nan, cikinta ta kasu kashi uku. Akwai waje-waje inda ɗan adam da sauran rayuwa ke rayuwa. Shi ana ce mata cross, shi ne waje-wajen kenan. Sannan kuma a kasa da wannan cross da akwai wani bangare kuma wanda ake ce da ita mountain. Sannan can ciki-ciki kasa akwai wanda ake ce da ita core. to sannan tafiya ne wanda yake kasancewa shi wannan mantle din na waje-waje wannan cross na waje-waje din inda dan adam ke rayuwarsa shine yake motsi akan na tsakiyan sannan na can ciki-ciki din yana nan a tsaye ne a wuri daya ba sai ya kasance tsakiyan ne yake zamanto kaman lubrication kaman mai da yake sa na wajen yana motsi a bayan na can ciki din ina iya baka misali dun mai sororo ya gane mai kyau akwai Boris wanda ake amfani da shi ko abun hawa machine ko keke in zaka ga Boris tana da huji guda uku ne akwai na waje akwai yayan bola a tsakanin sannan akwai wani rami a can tsakiya so idan da za a ce zaka saka hannunka a cikin rami na tsakiya na Boris din nan sai ka tankure shi sosai wanda ba zai motsi ba in kan motsa na waje din zaka ga na waje yana motsuwa yana juyawa da taimako wannan yayan ball din nan to kusan abu daya ne yake faruwa da abin da yake motsin kasa kenan shi wannan yayan ball din nan inda yayan ball din nan ya kasance kamar shine mantle din wanda yana nan kamar dan ruwa-ruwa sannan wajen sannan wajen yayan ball din shi yake zamanto kamar doron kasan da muke zaune nan to zaka duba doron kasan ne yake juyawa kamar yanda yayan wancan abu na Boris na wajen yake juyawa akan na ciki da taimako wannan yayan ball din nan to haka motsin kasan da yake yi so a wani lokaci garin motsin da kasan nan take yi za ta zo wani wajen da ake ce mata zone of weakness wurin ya zamanto kamar bai da karfi kamar sauran wasu wurare kuma yi wannan ikon Allah ne saboda idan akwai wannan girgizan kasan abubuwan da suke can cikin kasa sukan iya su fito ta waje ta wannan wurin da ake ce masa zone of weakness din a wasu wurare ake ce musu zone of fault ka gane a fracture line so doctoran shi ne abu guda daya ake nufi to amma dai wannan Allah ya shi da manufa ne so yayin da wannan kasan na motsi yadda take tabiyanta a cikin motsi din ta kan zo wannan wuraren da ake ce zone of weakness ko kuwa zone of fracture din to idan ta zo zone wannan fracture din nan nauyin da yake bayan kasa din sai ya sa wancan zone din ba zai ya dauki nauyin kasan ba sai ka ga tire breaking idan tire breaking to abubuwa suna dry kamar su ma'adinan da suke can cikin kasa din to sukan iya samu su bullo daga dama suna zaune a wurin a matsayin su zafi suna nan zafi ana ce molten magma suka samu hanya sukan iya fitowa ta wurin to kaga wannan ya faru sabida akwai ma'ana akwai manufa na yin wani abun da yake boye can cikin kasa ya samu ya fito hauro ya fito waje har jama'a su amfana da shi to wannan yin Allah ne to na biyu shine kamar yanda nace dan adam yana iya haddasawa yawan nauyi kuma a bayan kasa tunda nace maka akwai wancan zone of fracture zone of weakness din haka kuma idan loadi yayi ma kasan doron kasa din yawa yanda yake motsi da wannan loadin da yayi mata yawa din idan ta zo akan wannan zone din shi kuma ma tana ya sa ta zo ba za ta yi ta supporting wannan nauyin ba sai ya zamanto an samu wancan fracture din an samu farkewa din a wancan wurin to zai bada dama girgiza kasa ya faru to kaga wannan kuma dan adam yana iya haddasawa to menene yake faruwa kasancewa waɗansu wurare a duniya ba su samu shi a yanzu kamar yanda na faɗa waɗansu wurare ba su samu shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma Samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce wato sun shiga abin da ake faɗa dormant extinct stage sun samu sun shiga extinct stage kamar su riga sun expire ba za a sake yin su ba an yi su a baya ba za a sake a wurin wannan lokacin ya riga ya wuce so ba za a sake yin su ba ya wuce so saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa mountain building process din yana da stages yana da hawa-hawa farkon stage din da shi ne wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan ɓangaren kamar su Himalayas su Andes su Rockies wannan suna duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren na saboda kasancewa nasu mountain building process ne stage din ya riga ya wuce to ba za su samu alaka da girgizan kasa ya riga ya wuce a nasu sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu, second order process ne, ya faru a mafi yawa kasashen Afirka ne, su suka fama da mountain building nasu. So wayannan taunukan da kake gani a kasashen Afirka mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage ne. Su ma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin, yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din. To shi ma wancan stage din ya wuce, sai kuma aka shiga stage na uku yanzu, third stage mountain building process. Shine yanzu wuraren da yake a girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption ina. So wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia. Sune suke fama da wannan din yanzu. To su ma idan tafiya ya tafiya, za su zo su passing wannan stage din, su kuma su wuce, sai dai ya tafi wani bangare kuma daban. To amma girgizan kasa kamar yanda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings, abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo su halittunsa a bayan kasa, wanda da babu su suna can cikin kasa. Shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu. Haka yake faruwa. Kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa. Shine abin da yake faruwa. Sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki zamu yi mu doka. Akwai matakan da za a iya doka. Abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi dai yana da wuya ka dauki mataki akan shi, amma akwai dan gyaran da zaka kai na shiryawa. Na shiryawa idan hakan ya faru, ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba. Saboda waɗannan abubuwan ba za su faru ba mala salihu, sai su nuna alama za su faru. So sai tunda suna da alama, ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin wannan tambayar. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Garba, da producer mu Salaman Abu, da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.